More music at houseofsongs.com.
Sahara King of the Beat.
Daga yarda min cike samuwa dama zaki bani damari na ambato. Sari sari biki zuciyar da ra'ayinta da kwari kwari ke ma kin sani ina son ki da gaskiya dama zaki bani dan da juriya
ni na ka san ka juriya zanin kikirari buri na ka bani sokar da ka nuna gori daga ni har ka kaga soyayya ce ma tsari shi ma kan rabo ma soyi ne gaskiya inda ya samu wata hanya ne ba
farin cikin da bana yi mai ma'auni wanda yake bidar ganin soto zo ya gani fata na saniyar da ki gaba daya ba a sauye so bare ai masa zamiya
Kisses. zama wane kinga halayya zane ne shi kuma so rayuwa ne mela dadi hankali ne kuma dabi'un ki sore kin zama ruwan tidane kunne yana jinki ruwa kace ba a kyasu wani fasa
to sirrin zuciya ya fito fili haka inda na tambaya ka ban amsa kai ne tauraro na ma'ana mai haske tunda idanu da zuciya sun
Yes. goza. Take a rich and love, I need you.